وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 14 da watan Zulqa'ada, hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 3 da wata na 6 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafin Umdatul Ahkam na Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Jama'ili alayhi rahmatullahi ta'ala, wanda muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin albarka na Darul Hadith a wannan unguwa ta Timitau a wannan gari na Tawa, Jamhuriyar Niger. Muna cikin watan Kitabu Tahara. A satin da ya gabata mun yi bayani akan abun da ya shafi babi wanda yake karantar da mu harakar makewayi da hukunce-hukuncensa. Daga yau za mu shiga babi na gaba, shi ne babu siwak, haka ne? Masha Allah. Kuma za mu tashi akan hadisi mai lamba na 17 a cikin jerin littafin. Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci, ya ba mu ikon karantawa da kuma fassarawa da hararo ma'anar daidai akan abun da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake so da masu annabinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Malati babu siwaki, alhadithu sabi'u ashara, an abi hurairata radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Muttafaqun alayh. Malati babu siwak, babi wanda yazo ya karantar da mu abun da ya shafi aswaki. Idan aka ce as-siwak bi kasri sin, shine iccen da mutun yake goge bakinsa da shi. Ina fatar mun fahimta, mafhum? Tayyib. Wannan iccen shi ake ce ma da as-siwak, ana amfani da shi ne dan tsaftace baki, sannan kuma ana samun lada a cikin wannan abun. Yin aswaki akwai lada, saboda sunna ce ta jagoran halittu baki ɗaya, dan gatan Allah Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kuma malam ya ambace shi anan, saboda daga cikin abun da Annabin Allah yake yi in za yi arwallah. Da haka sai malam ya sanya shi a cikin babin, watan abun da ya shafi babi na tsarki, domin a takaita akan abun da ya shafi tsafta, tunda ana zancen tsafta ne ko? Wai ta ga kurkure baki ma aina daga cikin abun da ya shafi tsaftar, sannan kuma yanke duk wani kanshi, wani iskan da yake to a bakin mutum. To wannan babban jihadi ne wa mutum, kuma ya karanci ko ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ka zai samu lada a kai. Ya sanya ai annabin Allah baya wasa da aswaki. Malati alhadithu sabi'u ashara, hadisi na 17. An abi hurairata radiyallahu an, an samu daga aba huraira, Allah ya kara masa yarda, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa. Aba hurairata yake cewa qala, manzon Allah yana cewa, laula an ashuqqa ala ummati, ba dan da nake jin tsoron na tsananta wa al'ummata ba, ko ba dan guje ma kan na tsananta wa al'ummata ba, ya kasance ya tsananta a gare su, la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin, da na umarce su da yin aswaki a kowace sallah. Ma'ana duk lokacin da mutum ya tashi zai yi sallah, to da annabin Allah ya wajabta mana tilasta cewa in ka tashi yi sallah kai aswaki. Amma gujin kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan ya zamanto ya tsananta domin addinin musulunci addini ne kamar da kuka sani addini ne mai sauki wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj musulunci ba kuntatawa a kansa wallahi alazim ku ji da kyau idan kaga mutun yana wahala a cikin addinin musulunci shi yaso musulunci bai taba karantar da wahala ba e fattaqullaha mastata'tum kaji tsoron Allah gurgudan ikon ku gurgudan iyaka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya turawa rayuwa sai abin da kai dokawa idan kaji Allah ya ce yi abu kaza to a ilimin Allah ya gabata cewa shi Allah ya san zaka yi abu kaza ina batar mun fahimta duk abin da kaji Allah ya ce yi to Allah ya san zaka yi duk abin da kaji Allah ya ce ka bari Allah ya san zaka yi barin sa ina batar mun amma mutun ya ce a tagiya shi da addu'a rashin kunya ne kawai wallahi ka ce a tagiya ka da addu'a ka bar kaza ba kai niyya bane amma duk abin da Allah ya ce ka bari to shi Allah ya san in aka ce ka bari zaka iya barwa a kansa kuma duk abin da Allah ya ce kai to Allah ya san zaka iya yi to manzon Allah sai ya amfani da harful imtina nan laula tufidul imtina laula ba dan da ba ba dan an ashqa ala ummati ya zamanto na tsananta na kawo tsanani wa al'ummata ba wannan yana karantar da mu ashe annabi sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe yana tunanin al'ummarsa shi yasa Allah ya sifanta sa da cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum satami harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ga masu imani annabin Allah mai tausayawa ne mai lutsawa ne Allah ya ce fa bima rahmatin min Allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك شي يسا منزن الله صلى الله عليه وسلم ادوك cikin rayuwa halittu ba wanda yakai dai manzon Allah kyakkyawan dabi'u sai da Allah yayi yabe sa fa a wajen bangaren dabi'u Allah ce wa innaka la ala khuliqin azin kai annabin Allah ba shakka kana kan dabi'u nagartattu ashe duk wanda Allah zai tsarkake to la nazaki alallahi ahada ko ba sai in ka yabe sama'uhu in baka yabe sama'uhu shi Allah ya yabe sa ina fatar mun fahimta da yabonka da barayo manka shi Allah ya yabe sa yabonka baya kara masa komai rishi yabonka baya rage masa komai saboda wanda ya halice sama da kasa ya yabe sa to waye saura a duniya jama'a mun fahimta Allah ya kara mana son annabi Muhammad ya Allah ka raya mu akan sunnar manzon Allah ka kashe mu akan wannan tafarki kuma in mun tashi kiyama Allah ka tashe mu karkashin tutar Annabi Muhammad. Ga mu dai muna shan su salsabila ta da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Yace ba dan da nake jin tsoron na tsanantawa al'ummata ba da na umarci al'ummata su zamanto masu yin aswaki a kowace sallah. Ashe kaga yana karantar da kai tunda ba a sunnan ba a farlanta maka ba. Ashe an so kai in kai zaka yi mi zaka samu lada. Jama'a mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam ya kasance mutum ne mai yawaita aswaki kamar da zamu gani daga wannan hadisi yana karantar da mu son alkhairi da manzon Allah yake wa al'ummarsa da kuma da ni da kai mu so wa al'ummar mu alkhairi sunna ce ka so wa al'ummarka alkhairi kusan yanzu muna cikin wata rayuwa in dai na samu kowa ya rasa ma kowa ma ya wahala ba matsala wannan alama ce cewa imanin kana tangalmiya baka cikakke mai imani ba shi mutum mai imani a kodi yaushe abinda ya samu dan uwansa ba irin kamar da malam Bahaushe yake faɗa ba cewa idan geman dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa manaka ruwa kaga ai wannan babu abin na adalci a ciki geman dan uwanka ya kama da wuta sai ka tage shi kashewa wannan shine soyayya haka manzo Allah ya ce misalin masu imani fi tawaddihim wa tarahimu annabi Allah ya ce misalin musulmi a wajen soyayyar su da kuma nuna kauna wa juna kamar misalin jiki ne idan wata gaba cikin jiki ta samu matsala to duka gabobin mutum sun karba su ma ba su da lafiya yanzu idan idon ka baya da lafiya sai ka ji gaba ɗaya zazzabi ya dame ka jama'a ba ka bane idan hannunka yana ci sai ka ji gaba ɗaya masasara ta shigo ta shafe ka kaga sun tanye haka ake son musulmi da musulmi su kasance amma ma al'asbi shadid inji larabawa yau sai muka waye gari duniya ba wanda kake jin kaga ya shi kake son kaga ya shiga damuwa sai lagwanka musulmi wai idan ya shiga damuwa jin dadi kake har kana yayatawa har ka ji kana albada labari wannan alama ta cewa gaskiya akwai bincike a cikin imanin mu ya Allah ka tsare mu da abin da ya tsora na imani a rayuwar mu Allahumma habbib ilaina al-imana وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق وجعلنا من عبادك الراشدين أبو نبي أن أوا wannan hadisi yana karantar da mu cewa ana son mutun ya yawaita yin aswaki a wajen lokacin abun nan wajen in zai yi sallah ana son mutun ya yawaita yin aswaki Ibn Daqiq wanda ya sharhin mutakil sunna umdatul ahkam yace as-sirru anna ma'amuruna fi kulli halatin min ahwali at-taqarrub ila Allah ta'ala an nakuna fi halati kamalin wa nazafa izharan li sharaf al-ibada yace babban abun da yasa manzon Allah yace ai ya fahimtar sa abun da yasa annabi yace kamar mu dinga yin aswaki idan za mu yi sallah yace sirrin shine an umarce mu da mu zamanto a duk lokacin da mutum zai kusanta ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya kasance na cikin hali na jin na tsafta da kuma kamala saboda girman wannan ibada kaga duk cikin ibadu bamu da ibada mafi girma kamar mi kamar sallah azumi cikin shekara sau nawa ake yin azumi sau ɗaya azumin farilla zakka sau nawa ake hidar cikin shekara sau ɗaya aikin haji sau nawa ake yin sa sau ɗaya amma sallah sau nawa ake yin ta a shekara lisahi ne mai ɗimbin yawa a wuni dai ana yi sau biyar a sati sau nawa kenan 25 in kai ka buga guda gida 35 a wata a sati 35 kaga 35 kai fuakat ina matematician san karanta ko kaga so 140 kake ganawa da Allah cikin wata so 140 ashe kaga duk cikin al'amari ba abinda mutum yake gana da Allah so 140 kamar mi sai sallah babu shi jama'a mun fahimta don haka ashe akwai buƙatar mutum ya zo gaban Allah da mi cikin kamala nan zan ja hankalin wasu ƴan uwana musamman masu sana'ar hannu idan annabin Allah zai ce a tsaftace baki lokacin da za a yi sallah ashe min babu aula ka tsaftace jikinka in zaka je sallah amma sai kaga mutum da bakin man shi na garaje yazo cikin sallah yana wayani da riga dai wanda in aka ce ya zauna a gadon matarsa na rashi da Allah ba zai iya zaunawa ba matarsa ba za ta yarda ba ya zo ya zauna a gidanta da waɗannan kayan wai a wannan kayan zai zo ya zo gaidawa da Allah jama'a ku ban san ko ku fahimta ba kun fahimta kaga mutum tufafi duk sun yi jirwai sun yi dauda suna wani karni kuma ya shigo masallaci yana hamami wai ya zo ya gana da mahaliccinsa amma fa in tambayar aure za shi to hobe yarda ya je da waɗannan kayan kai ko sanin yayi yare da yake so za ta iya ganin sa a kayan ba zai yarda ba to ai kamata ya kuma a ce kasance son da kake ma Allah ya zarta son da kake ma kowa a rayuwa haka ne ko to ashe in haka ne kana son Allah to in zaka je gaida Allah subhanahu wataala me kamata kai sai ka zamanto cikin tufafi na kusan ce mallan darura ce muna garaji ba sai an ji a'a yo ko kana garajin wanke jikinka saje aje wata jallabiya a nan lokacin sallah nayi rata ya je kiyo sallan ka dawo in ka dawo ci rayi ka aje ka ci gaba da aikinka amma ya kamata mu kimanta addinin mu ya kamata mu mutunta addinin mu kuma ya kamata mu san cewa wannan ibada mai girman gaske ce saboda girman sallah fa sai da manzon Allah ya bar kasan nan ya taka saman baku aka baka shi sallah ashe ba karimin al'amari bane qur'ani gaba daya mala'ika aka turo ba ayi da manzon Allah ya je sama ya karbo amma sallah sai da aka tada manzo Allah mission ce ta ga Makka aka je Baitul Maqdis daga nan kuma aka taka sai Baitul Izza ya wuce sannan ya je wajen Allah ya karbo sallah ashe ka sa abu kaga abu ce mai kima kuma annabi ya ce ayi aswaki ashe in har za a umarce mu da mu tsaftace bakin mu to jama'a mu yi maka mu adalci min babu aula jikin mu yafi zaman tuwa mafi tsaftata a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya babu ikon gyarawa da wannan ne ya sanya manzon Allah ya hana duk wanda ya zamanto a bakinsa akwai wata wani wari wanda ba da kanshi ba to kada ya je masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akala thawma aw al basl aw al karas fala yuqarribanna masjidana fa innal malaikata tata'azza bima ta'azza bihi banu adam annabi Allah duk wanda ya ci albasa ko tawarnuwa idan ka ci albasa kaga in mutum ya ci albasa tana wani akwai wani ra'iha da take hitowa ko to wannan ra'ihar kin tana tuta wa mala'iku a cikin masallaci, inji manzon Allah. Saboda a masallaci idan aka zo sahu, akwai sahun mala'iku, akwai mala'iku, to mala'iku suna tutuwa da wannan. Kaga wannan shi ma wata nasiha da zamu ƙara yi anan, da waɗanda suka jarrabi kansu da bamu cewa Allah ya jarrabe su, da waɗanda suka jarrabi kansu da shan sigari, in ma baka iya barin shan sigari dan uwa, yi haƙuri lokacin sallah da awa guda kake sha. So da kake shigo masallaci ya zamanto danka mala'ika yana kyamar ɗan uwa, yana kyamar al'ummar Annabi Muhammad, yana cutuwa ka cutar da mala'ika. Domin wannan ƙarnin, wannan wari yana cutar da mala'ika. In albasa za ta cutar da mala'ika, mala'iku, to saboda Allah da taba da albasa, wanne ne yayi wani sauƙin al'amari tsakaninku da Allah? Ai, in aka ɗauka warin taba yafi sauƙi, warin albasa yafi sauƙi bisa da warin taba, warin tafarnuwa yafi sauƙi bisa da warin, sai Annabin Allah ya ce, to duk wanda ya ci tafarnuwa ko kuma albasa kar ya zo masallacinmu, kar ya kusanto mu ya zo masallacinmu, saboda mala'iku suna cutuwa da abin da duka Annabi Adam yake cutuwa. Sai ka shayo sigari ka shigo cikin masallaci, kuma ya ake magana ku ce an raba mutane ba saboda an gaya muku gaskiya. Allah dai ya sa mu wanye lafiya. Haka jama'a, mu ji tsoron Allah. Shi addini ba ra'ayi bane, tsara maka akai, kuma dole kai abin da Allah yake so. Dole ne a rayuwa, tunda ba kai kanka ba, Allah yayi ka ko, kuma sai ce ga abin da yake so ka yi, to me zaman ka lafiya? Kai yadda Allah yake so ka ko, to Allah ka ba mu ikon yin abin da kake so a rayuwa. Allah ya datar da mu. Sannan kuma abu na biyu, wannan hadisi yana karantar da mu cewa ashe yin arwalla kafin yin aswaki kafin ayi sallah, to wannan yana daga cikin abin da yake ƙara ma sallar mutum kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wata ka'ida shi ne, addinin Allah akwai sauƙi a cikinsa, babu tsanantawa. Addinin Allah akwai sauƙi a cikinsa, addinin Allah mai sauƙi ne gaba ɗaya. Ina fatar mun fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malam yake cewa al-hadithu saminu ashara, hadisi na 18, an Huzaifata bin al-Yaman, an samu daga Huzaifa ɗan Yaman radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yarda. Malam yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya kasance, idza qama min al-layl, idan annabin Allah ya falka daga barci cikin dare, ya shusu fahu bisiwahi, manzon Allah yana goge bakinsa da aswaki, sallallahu alaihi wasallam. Annabin Allah idan ya falka cikin dare, to abu na farin ba konarce yake ga suwa suka turo misali ba, ko kun bayyana ba konarce yake ga suwa yayi ba, a'a, yana tashi abin da yake fara yi shine yin aswaki. A shi kaga Annabin Allah baya rabuwa da ni da aswaki, jama'a mun fahimta. Kuma malam suka ce shi fa aswaki daga cikin amfaninsa, yana da amfani da yawa fa, amma da kaɗan daga cikin amfanin aswaki, aswaki na daga cikin abin da ke taimaka ma mutum kwakwalwarsa ta zamanto a jure, yana cikin abin da ke kwakwalwa mizu a jure. Yin aswaki na daga cikin abin da ke yi wa kwakwalwa mizu a jure. Kun bai ji Hausa na yi Turanci ko? Me yake cewa mizu a jure da Hausa? Yana daga cikin abin da ke taimaka wa kwakwalwar mutum ta dinga riƙe ababe. Sannan yana wanke kwakwalwa. Kun fahimta? Yana yin aswaki yana daga cikin abin da ke wanke kwakwalwa. Shi ya sanya ai malaman hatta Hafiz daga cikin abin da suke yawan amfani da shi shine yin aswaki. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga dare yana mi, bayan ya falka ne yake farawa ya shusu. Aka ce ya shusu yana ma'ana yana abin nan cuccuɗa haƙoransa, yana goge haƙoransa da aswaki. Da aswaki Annabin Allah yake goge bakinsa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaga wannan karanta da mu ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan wanka ne, kuma manzon Allah yana karanta da mutane mi tsafta. Jama'a haka ne, in mutum zai tashi daga barci, to kaga ai akwai wasu sinadarai a cikin baki, to lokacin da mutum yayi aswaki bi ya tafiyar da wa'annan mikrobkin nan, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutum ne wanda yana kaunar tsafta, yana son tsafta. Shi ya sanya ai Annabin Allah yake cewa cikin Allah ya sanya min son a duniyar ku abu guda biyu. Manzon Allah yana son abin da ya shafi turare, saboda tsabar wankar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na gaya muku abu guda uku ba a raba manzon Allah da su sallallahu alaihi wasallam. Akwai aswaki daya, akwai mi ma abun shatar gashi na uku wa kirari manzo Allah baya rabuwa da wa'annan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da haka manzo Allah san ya kasance yana kokarin tabbatar da sunna ta yin tsafta domin addinin na musulunci addini ne mai tsafta kuma tsafta alama ce ne ta imani an-nazafatu min al-iman tsafta na daga cikin alamun imani kai kamar jikinka haka nan kawai ga kanan wai kai gudun kada a ce wani na da shi a'a yi kokari Allah inna Allah jamilun yuhibbul jamal in Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kai ka manta rabanka na ad-dunya kaji wannan duniya fa kwanaki ne ake yi ba na rantsa da Allah abinda Allah ya baka in baka kokari kaci da kanka ba ko to sai ka mutu a ci maka ko kun bai ji karatun sai ka mutu a ci maka to gware ka more kafin ka je kiyama Allah shi maka hisabi Allah ya datar da mu wannan hadisi yana karantar da mu shar'an ta yin aswaki bayan an tashi daga barci in an tashi daga barci shi yasa kaga bature sai mana wayo sai yo mana makilin kitsan alade aka kawo aka ce da wani abu ka san ma da me aka shaka ta goge bakin ku sai bakin mu dushi ta jini ta garasa miye matsalar amma aswaki in zaka rike to zaka samu fawaid kwari da gaskiya a ciki Allah ya datar da mu aka yin aswaki bayan an tashi daga barci wannan sunna ce kuma an shar'anta a musulunci sannan kuma a duk lokacin da bakin mutun ya sauya kala to kai aswaki a duk lokacin da bakin ka ji kana ba yana wani abu nan to kai aswaki sannan kuma musuluncin nan kakkamanta dai addini ne dan tsafta eh shi musulunci dan tsafta ne Allah ya datar da mu mal yake cewa al hadisu tasi'u ashara hadisi na 19 ana aisha radiyallahu anha an samu daga aisha Allah ya kara mata yarda ummul mu'mini ko ummu abdullah matar shugaban halitta ay qalat take cewa دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما عبد الرحمن دان ابا بكر الصديق دان uwan ta kenan ko ya shiga ala nabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana ya shigo gida wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tana ba da labarin lokacin da manzon Allah ya kwanta jiya bai da lafiya ne mun fahimta to wallahi radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma da shi Abdurrahman kin da baban shi dukkanin su sahabbai ne sai ka ce Allah ya kara musu yarda sabanin wasu daga cikin malamai ƴan wada da bai ilimi suna amfanin cewa yarda Allah ta tabbata gare su a suka ce mafi girman fasara shi kace Allah ya kara musu yarda kai musu addu'a ko kun fahimta Allah ya kara musu yarda kai musu addu'a amma an ga ce yarda Allah ta tabbata a gare su fata kake yi to yi addu'an kawai ka wuce wurin ina batar kun fahimta Masha Allah tace wa ana musginatuhu ila sadri ni kuma na jingina annabin Allah wa kirjina wa ma Abdurrahman siwakun ratabun yastannu bihi a tare da Abdurrahman dan uwana akwai aswaki ne danyi danyanyen aswaki da mantsi da shi Abdurrahman yake yin aswaki yake goge bakin sa da shi mun fahimta fa abdahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzon Allah ya miƙa ganin sa bana ya kura ma wannan aswakin idanu yana kallon sa fa akhastu siwaka aw ta ruwaya sai na gano cewa annabin Allah yana son aswakin ne sai tace na sai tambaye manzon Allah shin na karbo maka aswakin sai ya isharar yace eh ina ba ta kun fahimta wannan suka ce malu suka ce yana ga cikin abin da ke nuna ai kaifin hankalin Aisha radiyallahu anha cewa mata ce wayayya ta san zamantakewar rayuwar aure kusan na daga cikin jaraba mafi girma a rayuwa Malam Umar Allah shi jarabe mutun da mace sakara wallahi in Allah ya jarabe ka da mace shushuko sakayenka mota kai wallahi ka mutu wallahi sai dai ai maka bara guda hudu sai ka shigo gida an bata maka rai bata san ma koranka ya bace ba kumai ta kawai kai ita wannan bukatar ta shi ne bukatar ta kawai in akwai kaga tana murmushi to za a caje ka kaga ai wannan musiba ce to su irin su Aisha suna aje hankali suna lura da abinda mazan su suke bukata malaman zama take suka ce na daga cikin abinda ke sa miji ya so matarsa sai ka yaji yana kaunarta yana yin ta tana buga lambar 10 a zuciyarsa ta kasance abinda yake so shine take so ko da ita ba ta son wannan abun misali sai a kaddara ita ba ta son shinkafa da wake shi kuma Allah ya jarrabe shi tun ana jami'a an ko ba ita Allah ya hada jininsa da shinka da wake, ita kuma ba ta so, amma saboda yana son, kuma ya kaso shi mai gidan ya san ita ba ta so saboda shi ta hakura, wannan zai yaba mata, zai ji kamar ta dan abun nan kware da gaske. In ya tuna wannan abun ba zai manta ba. Akwai abun da duk durishin mutuncin mace in tana yin su to ba za ka manta da wasu abubuwan ba ko? Allah ya datar da mu. Ka san ita mace kamar zuma ne take Malam Umar. Zuma shanta akwai zaki ko akwai dadi a halshi, amma kuma a dauko ta sai kai ni sai da huta. To haka ita ma mace zama da ita dole sai kai hakuri. Ina batar mun fahimta. Allah ya kara mana hakuri da su. Haka ne ko? Ai mu ki hakuri da su ko su ki hakuri da mu? Ana duka bin ko wani hakuri da wani? To Allah ya kara mana hakuri da juna. Sai dai abinda na fahimta shine maza su fi hakuri da abokan mata. Maza namiji yayi mace hakuri da zamantakewar aure. Haka ne? Saman ma an yi tunda cewa ya kashe kuɗi kuma yanzu balis tsada gare ta, wallahi dole shiriki ta hakuri. Allah ya kara mana hakuri. Sake cewa fa akhadhtu siwaka, sai na karbo aswakin daga hannun Abdurrahman. Sai na karbo aswakin daga hannun Abdurrahman. Fa qadabtuhu, sai na cire aswakin. Na cira sa. Sai karya sa saboda Abdurrahman yayi amfani da aswakin. Ko kun fahimta? Inda yayi amfani da aswakin sai ta cira inda yayi amfanin da shi saboda kad miyan wani ya taba. Ko kun fahimta? Yanzu ita Aisha sa take cewa a ƙarshe ne ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tace ni ne ƙarshen abin da manzon Allah ya sanya a baki shine miyauna. Ko kun fahimta? Ko bai cikara tun Masha Allah sai tace to sai na kama wannan aswakin sai na cira sa inda yayi amfani da shi. Wa nafattuhu na tattauna sa na yasa yayi laushi. Wa tayyabtuhu na tsarkake sa na tsaftace sa. Thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tace sai na mika wa manzon Allah na sanya wa manzon Allah shi a baki. Fastanna bihi, sai manzon Allah yake goge bakin sa da shi. Tace fa ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Tunda nake a rayuwa zamana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzon Allah yayi aswaki irin yadda yayi aswaki a ran nan ba. Jama'a mun banza. Tace na amso wannan aswakin daga Abdurrahman, a inda yayi amfani sai na cire wannan gurin, sai na tausasa wannan gurin, na tattaunasa. Tace na tsarkake wannan abun sai na mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi aswaki. Tace tunda nake a rayuwa ban taba ganin manzon Allah yayi aswaki ya goge bakinsa ba irin yadda ya goge bakinsa a wannan ranar. Fa ma ada an faragha rasul sallam, tace fa ma ada, manzon Allah bai gushe ba, bai dawo ba, bai sake ba. An faragha rasul sallam, a lokacin da manzon Allah ya kare ya ida, annabi bai ida yin aswakin da yake yi ba. Rafa'a yadahu aw isba'ahu, tace sai manzon Allah sallan ya daga hannunsa. Aw isba'ahu, to nan maganar malamai suka ce shakkun rawi kenan, wanda ya kawo hadisin ba ita Aisha ba fa, a wanda ya rawaito hadisin al-Imam al-Bukhari kenan ko, ba shi wani ka hadisin, shi ya kawo hadisin, yace aw isba'ahu, ya manta wanne ne ya fa aka faɗa masa a cikin karatun, hannu ne ya daga ko kuma yatsa? To saboda kan ya koye wani karatu sai ya kawo aw kenan. In wancan ne ya samu, in ku so ne kuma Allah shi ya yi masa. Amana ilmiya kenan, wannan amana ce ta ilimi. A fagen karatu kaka koyi wani abu, in ka zo kawai kai mutane karatu Allah ya baka lada. Tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa ko kuma dan yatsinsa, ya daga hannunsa ko yatsinsa. Thumma qala, sai yace fir rafiqil a'la, a guri wanda yake madaukaki cewa da aljanna kenan ko salasan su uku, manzon Allah yana nufi ta fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiq ma'ana a lokacin an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ne akan rayuwa ko kuma mutuwa. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi da yami ya bar wannan rayuwar zuwa ga rayuwa take al-abadiyya ta har abada. Tace yace fir rafiqil a'la, a guri ar-rafiq al-a'la mafi dokaka salasa su uku. Summa qada, sai annabin Allah ya cika aka zare ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ashe manzon Allah ya rasu a hannun wa? Aisha radiyallahu anha. Allah ya kara mata yarda. Manzo Allah yana ji da Aisha kware da gaske. Azan ko cikin mata akwai na musamman. akwai wasu wanda in Allah ya baka su ko to Allah ya ajamma Allahu laka alkhaira kullu Allah ya hada maka alkhairi baki daya ko kuma wasu wanda Allah na hada ka zama da su ne saboda Allah ya dai jarbi imanin ka mutu dai ka shiga aljanna ana son ka shiga aljanna sai hada ka zama da wata mace ko kun fahimta to irin su Aisha radiyallahu anha annabi yana ji dai ta kware da gaske manzo Allah sallallahu Aisha agunsa ta huce kwatanci duk da in ana zance to ita Khadija ai uwa ce in ana dara fidda uwa ake ko in ana dara fidda uwa ake ita uwar gida kaunar mai gida ce dan turmi tsakar gida shalugudan mahasa da Allah ya kara mata yarda takinta kenan ta dabanci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Aisha to ai manzon Allah bai taba auren budurwa ba yariya karama sewa sai Aisha radiyallahu anha kuma a lokacin aurenta in zaka ji tarihin abin da Imam al-Bukhari ya kawo ai an nuna masa cewa matar su ce a aljanna tun kafin ayi auren ya tambaye aurenta a Madina aka tare kuma a Makka aka tare a Madina haka to Aisha take cewa sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen sai na cewa fir rafiq la ala thumma qada sannan ya cika wa kanat taqul tana cewa mata baina haniqati wa zaqina tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsakanin watan zira'i kida tsakanin hannayena da kuma abun da ya shafi katatarinni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan halin saboda lokacin da yana cikin ji yana tambayar matansa wai yaushe zan ji dakin Aisha sai su gano manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana son yi ji a dakin Aisha sai suka mida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yabe mata sauran kwanakin baki daya manzo Allah ya tare a can yaji daga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare a can wannan bazan cewa bai adalci bane a duk duniya ba wanda yake manzo Allah adalci duk duniya babu shi amma dai a cikin zamantakewa Allah ya faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum mutun shi hada mace guda biyu ko uku yace duk yadda yake san su akwai egalite tsakanin soyayya su ƙarya yake shi dole wata tafi wata sai dai ba a son ka nuna cewa wata tafi sai ka boye kai ka san wata tafin amma sai ka boye ko a ta tafiya haka nan ko kun bayyana Allah ya dace amma nuna cewa wancan tafi wancan to matsala zaka haddasa a gidanka wannan ga cikin abin da ke jawo maza da yawa matsala a zamantakewa rashin adalci wallahi wasu maza ba su adalci in wani wata mace ta gaya maka yadda take zan da mijinta ko sai ka sai to shi wanga dai kawai wannan ya ƙara auren ne dai Allah ya tura shi ta hannun mai ajidadin kona sa kawai amma adalcin kan bai abin nan ba ko take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu watan a tsakanin habatta da kuma abun da shafi hannayenta Allah ya kara mata yarda wa fi lafdin a cikin wani lafzin tace fara'aituhu sai na ga sa yanzuru ilayhi yana kallon wannan aswakin wa araftu annahu yuhibbu siwak sai na gano cewa lokacin da Abdurrahman yake yin aswaki annabin Allah yana kallon sa yana gano cewa yana son aswakin ne fa qultu sai tace akhudhuhu laka da karbo maka aswakin ne fa ashara bi ra'sihi an'am sai annabin Allah yayi ishara yace kware da gaske sai ta karbo masa da wannan aswakin wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka abu na farin ya kamata a ce mace ta san damuwar mijinta ya kamata a ce mace ta san damuwar mijinta kake zauna ke baki san damuwar mijinki ba ya kamata a ce duk mace ta dinga lura da damuwar ne gidanta in yana cikin damuwa abunda za ta taya shi da addu'a ta tanya shi ki tashi ki fashe wa Allah da kuka ki kai karin bukatun mijinki wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ki dinga lallashin sa ai dama amfanin ku a gida shi da in mutun ya shiga cikin damuwa to sai a dan kwantar masa da hankali amma wani ko ya shiga damuwa bai iya zuwa gida saboda gidan ma gwaran wace da gidan ku kun bayyana shi yasa ai akwai mazajin da suna nan su da gauraye a cikin wurin su wurare ba su da bambanci wallahi lazim ba su da bambanci kwarai a wajen wurare wasu wurare ba su da bambanci Allah ya dace da mu abu na gaba ana son yau in aswaki in son samu in zaka yi aswaki kai da memi mai danyi suna an ce tace raqabin mai danyi kai da aswaki mai danyi abu na uku sannan kuma ar-rafiqul a'la da aka tace ila yace fi rafiqul a'la yana nuna cewa kamar alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin mataki mafi girma shine Allah ya hada ka da wa'annan mutane na farko al-annabiyina annabawan Allah as-siddiqina siddiqai sannan wa shuhada shahidai sannan kuma was-salihin da kuma mutane kirki ya Allah ka hada mu da su a ce ga annabawan Allah ga siddiqai irin su Abubakar as-siddiq ga shuhada irin su wa irin su Hamza ga su as-salihin irin su wa na'am irin su Zulqarnain ai sun ce bawon Allah ne salihi ko da sauran su Allah ya dace da mu to Allah ya hada ka da su ai ka san ku ba karamin al'amari bane taran cire amma Allah tashi tare da wa'annan mutane shine zaman ka lafiya gaban Allah a ce ga ka tashi tare da tawaggar annabawan Allah da siddiqai da shuhada da salihin amma in ka kuskura ka tashi tare da su me shi ko to wallahi alazim ranna wata kullace za a yi ta musamman ina jin wani ci ne za a yi muku dan ita jahannamu da mun gaba take canyewa Allah ba ta kun fahimta alere tur za a yi mutum alere tur wallahi ba sa sauta su mala'iku alere tur suke yi kun bai da Allah ya datar da mu alhadisu na 20 hadisi na 20 ana abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an samu daga aba Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda cikin manyan sahabbai ko makaranta alqur'ani mai girma wata ranar manzo Allah sallan ya taba yana sallah sai ya matsale kusan shi qur'ani bai da gani qur'ani bai da saboda mujata alqur'ani ba wanda zai ce shi ya isa babu shi alqur'ani gagare misali ne to manzo Allah da kansa yana sallah wani lokaci take shige masa wai kuma wannan a'a Allah yayi wannan ne saboda wata hikima wala Allah kai gano wannan kuma kaka gano amma dai shi Allah yayi hakan to manzo Allah sallan da ya makale sahabbai suna bayi ana sallah suna ji aka kare sallah annabi ya jiyo suka kita da manzon Allah da aka yi da sai ya ce ina Abu Musa al-Ash'ari yace ya gane annabin Allah sai ce baka gane cewa wata makaman makale ne yace manzo Allah wallahi na fahimta amma kunya nake ji a ce ni Abu Musa al-Ash'ari na ta da manzon Allah cikin alqur'ani saboda kaskantar da ke tawadu'un sahabbai sahabbai su akwai tawadu mu yanzu kawai su kuke yau kake fara karatu ko to yau kowa ya san ka wanda ya shekara 30 cikin da'awa ana wanda ko da aka ahi aka arbe mamarka suna ta da'awa kuma suka ke wai ka kere shi impossible al'umuru bitadarruj a rayuwa yi hakuri lokaci zai zo Abu Musa al-Ash'ari ya ce wani ya annabin Allah wallahi kunya nake ji a ce ni na ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah ya biyo Abu Musa yana sallar dare cikin gidansa kalan sabai su game da sallar dare Allah ya taimake su a wannan bangaren mu ina zahiya mutane yawa Abu Musa al-Ash'ari yana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sau dadin zakin sautin sa da aka wayi gari aka hade fadar manzon Allah sai annabi ke ce masa ke na biyo na ji kana sallah da dare yace laqad utita mizmar min mazamiri ali daud yace Allah ya baka sauti mai dadi irin sautin annabin Allah annabi daud to ka san duk wanda manzon Allah ya bawa wannan shedar ko malam ya kai malami ko bai kai ba Allah ya kara mana son sahabban manzon Allah ka ji kana son sahabbin annabin Allah ko alama ta ce kai ne imani ne ka ji baka son sahabbin annabin Allah to wallahi ba kai ba imani kun yi hannun riga duk wanda ya ce ya so uwa ko ya so dan ta haka ne idan mal ya ce duk wanda ya ce ya so uwa to ya so dan ta amma ka ce kana son uwa ba ka son dan ta ka ga ya ku magana ko ka ce kana son annabi kun ba ka son sahabban manzon Allah to ai kare da hankalin mutane ko to Allah ya kara masa sahabban annabi Muhammad kuma Allah ka raya mu da su ta da mu da su ranar tashi a kiyama mu dai ga su Abu Musa al-Ash'ari kin nan mu dai gaida mu ji labarin Madina abin da ya faru Allah ya datar da mu yace qala yake cewa atatu annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace na zo gun manzon Allah fa wajadtuhu yastannu bis-siwaki sai na tarda manzon Allah yana yin aswa yana goge bakin sa da aswaki fi yadihi da yake a cikin a hannunsa wannan aswakin yana a cikin hannunsa ma'ana kamar ya rike tarf ya rike gefen aswakin da hannayensa shine yake da fi yadihi wa huwa yaqulu a wasiwak fi fihi ka annahu yatahayya annabi Allah yana cewa a kamar dai zai yi abai kuma aswakin yana cikin bakinsa saboda tsabar goge haƙura nawa da annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kamar dai zai amai yana goge bakin sa a shi kaga an go ana kwatanta karantar da mu cewa wannan kana son kai wannan so da yace mai danyi aso aki da yace mai danyi yahimi yahi la da bisa da ma wanda ba shi ba ina fatar mu fahimta sai yace musa shi mallam ina mallam ba ku sauraron lokaci mu ƙara minti dawa bakwai idan muna ka to masha Allah babul masih ala al khuffain mun fahimci wannan babin ko to Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta babi na gaba yana karantar da mu shafi akan khuffi khuffi shine wasu takalmi da ake yi da fata shine khuffi takalmi da ake yi da fata to mallam zai zo ya karantar da mu hukunce saboda musulunci na shafa da mu cewa ba wata gaba cikin rayuwa ba ce sai da musulunci yayi bayanin ta ba babu sa duk wata gaba da ka sani ta rayuwa ko to wallahi musulunci yayi zancen sa mallam yake cewa الحديث الحادي والعشرون حديثنا 21 ان مغيرة بن شعبة ان سامو ده مغيرة بن شعبة رضي الله عنه الله يقرا مسيرده مغيرة صحابي ني سيدي بصري مس شعبة بن مسلم تبا قال yake cewa kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin a cikin wata wani bulaguro fa ahwaitu li anzi khuffaihi sai nayi yunkuri na cirewa manzon Allah khuffin sa fa qala sai annabin Allah yace da ni da'huma barsu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ni na sanya gabanin na sanya su to na kasance akan tahara ina da arwalla fa masaha alaihima sai manzon Allah ya shafi akan su ma'ana idan mutun zai bulaguro zai zaksa khuffi kai arwalla to idan ka zo yin wata arwalla ba sai ka cire wannan khuffin ba ka ƙara wanke kafafunka zaka shafa ne akai hukun bai ta malai suka ce kuma hukuncin khuffi ana iya ayi iktibasin susat akai idan mutun zai yi arwalla yana da susat sai ya fitar idan mutun zai arwalla yayi arwalla sai ya sanya susat a bayan yayi arwallarsa yanzu da aka zo sallar ta gaba yana buƙatar ya saki arwalla to idan ya zo wajen yin arwallar ba sai ya ci da safar baki da ya ba a'a zai shafa ne kawai saman safa kawai kun fahimta wannan shine musulunci saboda a musulunci a gosoki gare shi ka hoyi tsaya fiddawa ka ba kanka aiki shi kuma Allah yana tausaya wa ɗiyan annabi Adam jama'a mun fahimta kuma manzon Allah ya nemi mana sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala to dan haka shafi akan khuffi gashi hadisi ya tabbata daga Mughira dan Shu'ba cewa sun yi bulaguro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya zai arwalla sai Mughira ya so ya fidda wa manzon Allah khuffin sa sai ya ce da ya bar sa dan ya sanya wannan khuffin yana mi arwalla ina fatar kun fahimta dan haka idan mutun yayi tsarki ya sanya yayi arwalla ya sanya suset in yazo shin wata arwalla ko kawai ba sai ya fidda suset kisa ba kawai zai shafa ne to in zai shafa ina zai shafa sama kadai zai shafa bai shafar ƙasa ko kun bayyana ai shine lokacin Umar yake cewa da addini ra'ayi ne to da kafai ka ƙasa kamata a shafa ba sama ba amma sai shari'a ce ake bi ba ra'ayin mutum bane kun ba ji karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu bincin khufiya ana ma shahi saman rawani zamu zo mu gani cewa manzo sallan wani lokaci yana shafawa in yazo arwalla in yana da rawani to yake abun nan yake zan shafa ba rawanin ba sai ya cire rawanin baki da yawa yake shafawa za mu zo mu karanta hadisi nan gaba insha Allah ina fatar mun fahimta mafhum tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai kun karanta hadisi na karshe kenan ko al hadithu thani wa 20 hadisina 22 an Hudhaifah bin al Yaman an samu daga Hudhaifah dan Yaman Allah ya kara masa yarda Hudhaifa shi ma yana cikin sahabban Annabi Muhammad manyan sahabbai suna cikin manyan sahabbai kuma su an yi yakokuka da dama da su Hudhaifa haka kenan ba dai suke da sauran yakubayu ba kun ba ci karatun to Hudhaifa dan Yamani Allah ya kara masa yarda yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance wutarar ana tare da manzon Allah cikin wani bulaguro fabala sai manzo sallan yayi bawali wa tawadda'a sannan kuma yayi arwalla wa masaha ala khuffaihi sai ya shafa akan khuffinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an yi bulaguro buƙata ta kama sai ya kewaya da yazo ya tsarki kuma sai mi wajen arwalla sai ya shafi kawai akan khuffi shafi kawai akan khuffi ba bai abin nan ba bai wanke ba. Wannan hadisi na karantar da mu cewa ashe in mutun ya sanya khuffi ko sausu in yayi arwalla to in yazo kawai zai iya shafa akai ba sai ya abin nan ba. Kuma wannan yana karantar da mu har cewa shi khuffi ana shafawa na tsawon kwana uku, in kai bulaguro tsawon kwana uku zaka dinga yi kana shafa saman khuffi, amma cikin gari in kana zaune cikin gari yau wa laila dare da wuni kawai ya wadatar sai ka sake arwalla ka cire game da su. Amma cikin bulaguro yanzu misali in kai arwalla zaka ta yi misalin zaka ta yi wani gari haka da zaka yi kwana ku saman hanya misali sai kai arwalla ka tun daga nan sai ka sanya khuffin to kana iya kai kwana ku kana sha dun ka zo arwalla shafi zaka yi. Amma da an zo wajen kwana uku to kuma sai ka cire ka wanka ka wanki sai ka cire ka wanki domin abin da dace da tufa da cinanu a wankewa ne ba shafi ba kamar da muka faɗa. Sai abu na ƙarshe shine abin da ya shafi zama cikin gari, in kana zaune cikin gari kana aika sa khuffi ko safa ka yi da ita baka wanke kafafunka ba dare da wuni tsawon sallah guda biyar, amma da an juyo kwantar ya juyo kuma za ka yi sake arwalla ne Allah subhanahu wa ta'ala ya iradar da mu. Abu na ƙarshe shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yawaita mu'amala da manzon Allah don neman karatu. Wannan yana karanta da mu cewa kakka zauna ba ka karatu. Mafi idan ka ga mutum mai wuyar al'amari a duniya bai kai wanda zai zauna bai karatu ba, har ma malam Bahaushe yake cewa jahilci yahi hauka wuyar magani. Ba abu mafi hadari a rayuwa kamar ka zamanto kai ba ka karatun addinin musulunci, da rantsa da Allah ka ci amanar kanka kuma ka shirya abin da zaka faɗa ma Allah gobe alkiyama idan Allah zai maka hisabi tsakaninka da rayuwarka. Ko mun fahimta? Daga kakka wasa kakka zauna game da neman ilimi minal mahdi ila lahadi ne tun daga tsumman goyo har kabari ba a gajiya da gara. Abu guda uku ba wanda ke kosa da su a duniya, ku ji da kyau, abubuwa guda uku duk duniya ba wanda zai ce sun ishe shi a rayuwa. Abu na farin lafiya, duk duniya ba shi wanda ɗan da mace ta haifa ya ce shi Allah lafiyar da kai min ni ta min yawa Allah ya rai a rage. Akwai? Babu. Shi yasa yanzu ma kaga su dokta kullum karatu ake zuwa ta neman likitan gari saboda kiwon lafiyar gari a kiyaye. Mutane yanzu ba lafiya gari su ba. Kana ganin mutum sai aka ji an ce ya ce kai ya ji ba bai da lafiya, ya shekara kaza bai da lafiya. A gane ku ba ka bane. Da haka lafiya mutum baya koshi da ita. Abu na biyu ilimi. Duk duniya ba wani cewa ya koshi ni yanzu ilimin abin da na sani ya ishe ni. In ka ji mutum na wannan magana sakare ne. Ƙarya yake akwai abin da bai sani ba. Eh bai sani ba. Karatunka ba yadda za ka ce ni kai ka ishe kanka. Har annabin Allah ya mutu yana karatu. Annabi har ya mutu wallahi yana karatu. Annabi ne huwa wahayi ake turo masa kuma yana karatu. Kaga yanzu mutum mas'ala ma aka zo aka tambaye ka ta masa cikin ilmul ala kawai malam Umar ilmul ala ilmin fa'intar addini. Akwai ilimi ai ilimi kashi biyu ne wannan wanda su malama suka fi cikara. Akwai abin da ke cewa ilmul ala su kadai ilmul usul fiqi mustalahul hadis kawai su kadai aka zo aka zabunar da kai tambaya guda sai mutun ya rasa gaba daya. Ka san yanzu mutane na ga wani abu fa da mutun ya karanta daga akhdari zawwa mukhtasar khalil sai mutun ya ji kanshi malami kuskure ne tare da Allah. Kana da buƙatar ilmul usulul fiqi dole sai ka zo ka karanta ilmul iqtibas. Ya za ka iya kirato hukunci kai kai iktibasi da kanka abu kaza da kaza ta faru. Misali zamanin sahabban manzo Allah babu sallah babu waya babu kaza ba duk wannan alatikin na yanzu babu su, to sai wani abu ya shahe sa to ya za ka iya kai rezultikin matsalar. Kana buƙatar wannan ilimi hadisi ya za ka iya gano wanga hadisi da ya za ko malaman da kana karanta hadisi ya san hadisi da yake ne ko ba zai yi ba. Cikin malamai akwai malaman da kana karanta hadisi wallahi ya san hadisi da'ifi da kuma saboda ya karanci mustalahul hadith. Kana cewa wane ya ce maka ai wane na makareci ne ba a karban hadisin sa, sai kuma ka rike wuce ka rike hadisin sa kawai shikenan kana ta wahala. Ina ba ta mun fahimta. Abu na uku wanda ba wanda ke koshi da su a duniya shine kudi. Duk duniya ba wanda zai ce shi abin da ya tara ya ishe shi. inna ana koshi da Bill Gates ya zauna duniya ya huta da su dan gwata duk sun ta hutu go amma kullun tikin yawo suke na rance da Allah kai kai su natsuwa fa kai kai Allah kai ya tara amma bai da natsuwa saboda kullun su ake ya habaka abun ya karu wa'annan abu guda uku ku rike da ke duk duniya ba wani da cewa sun ishe shi abun da ya samu ya wadatu babu to Allah ya kara mana ilimi mai albarka mai amfani Allah ya tsare mu da ilimin da baya albarka cikin baya da amfani Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya bayyana buƙatocin mu na alkhairi kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya yafe muna kuma Allah ya karaya mu akan wannan manhaji na karatu kuma kashe mu akai Allah ka gafarta mu uwaye mu subhanakallahumma bihamdika rashidu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh